الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis sha biyar ga ramadan hijira ta 1444 daidai da 6 ga watan hudu shekara ta 2023 za mu karanta aya ta 57 zuwa aya ta 58 suratul ahzab a yau insha Allah kuma karatunmu yana dauke da bayani akan matakai na hurumi. Hurumi yana da matakai a karantarwan Allah tabaraka wa ta'ala. Mataki na farko ya ce innal ladhina yu'dhuna Allah.
Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allahu fid dunya wal akhirah. Innal ladhina
وأعد لهم
عذابا مهينا
إن الذين يؤذون الله ورسوله للا يودن ده سكي باچين الله ده منزونسا لعنهم الله الله يا لعنچه سو في الدنيا والآخرة نان دنيا ده كما الآخرة idan aka ce Allah ya la'ance su ana nufin Allah ya tsine musu mecece ma'anar tsinuwa ab'adahumullahu min rahmatihi fid dunya wal akhirah wato Allah ya nisantar da su daga rahamarsa ta duniya da kuma lahira wa a'adda lahum azaban muhina kuma Allah ya musu tattalin wani azaba na wulakanci Allah ya kare mu waɗanda ke ɓacin Allah da manzonsa wannan aya ita ke tabbatar da matakin hurumi na farko shine matakin da ya ɗauki hurumin Allah da na manzon Allah idan ana magana akwai wani hurumi babu hurumin da ya fi wannan girma abubuwa guda biyu za mu lura da su na farko Allah ya daraja Allah ya ɗaukaka darajar Annabi Muhammad babu shakka rashin sanin wannan ka'ida shi yasa kafirai suke mamaki game da musulmi su kafirai suna mamaki idan an taɓa Annabi za su ga hankalin musulmi ya tashi ba su san dalili ba dalili saboda a karantarwan Allah da hurumin Allah da hurumin Annabi guda ɗaya ne hurumin Allah da na manzon Allah guda ɗaya ne wannan ayar ta hada su wannan shi ya ɗaukaka darajar manzon Allah ba shakka Annabi Muhammad mutum ne amma abinda zai gwada maka darajar manzanni ba ma shi kadai ba duka annabawa akwai bambanci tsakanin darajar annabi da mutum kawai duk wani musulmi ya san da wannan saboda me saboda hurumin annabi da hurumin Allah guda ɗaya ne kuma wannan hankalinka ma zai iya ganewa saboda mutane ba su san Allah ba sai ta hanyar annabi saboda haka idan har mutane suka iya tozarta wannan annabin to babu shakka za su iya tozarta Allah saboda dama Allah ba a san shi ba sai ta hanyar annabi to sai Allah ya dauki hurumin annabin da nashi yasa ya zama daya in ka taba annabi kamar ka taba shi ne Allah ya samu gane duk wanda ya taba manzo to fatan fara ya taba Allah ne shi yasa kaga nan gurin sai Allah ya ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu waɗanda suke ɓacin Allah su ɓaci manzonsa, kaga an haɗa hurumin manzo da na Allah a wuri guda. Saboda haka sai Allah ya ba su hukunci ɗaya, la'anahumullahu fi dunya wal akhira. Duk wanda ya ɓaci Allah ya ɓaci manzonsa, wannan mutumin Allah ya tsine mar a nan duniya da lahira. Allah ka tsare mu. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, wajibi ne mu bambanta kalma ta al'aza da kuma abbararu, dole ne mu bambanta su. Al'aza mumkin lillahi wa rusulihi, shi abinda ake cewa al'aza yana daukan ma'anar cutarwa haƙiƙa, yana daukan ma'anar cutarwa, kuma asalin ma'anarsa wato shi ne ɓaci. Wannan yana iya tabbata ga Allah, ana iya ɓaci ga Allah a yi ɓaci ga manzon Allah, wato ana iya ɓatanci gare su. To, da kana iya ɗaukansa a matsayin cutarwa, amma haƙiƙa ba daidai ba ne a fassara wannan kalma da cewa cutarwa ce. Wannan yana tabbata ga Allah saboda an samu hadisai daga manzon Allah. Akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya qulu Allah ta'ala, kaga al-hadithul qudusi kenan, Allah madaukaki yana cewa yu'zini ibnu Adam, dan Adam yana baci na, yana batanci gare ni. Kaga ba za ka ce, ba za ka ce dan Adam yana cutar da ni ba, ba za ka fassara shi haka ba. Allah madaukaki ya ce yu'zini ibnu Adam, dan Adam yana baci na, dan Adam yana batanci gare ni. Shine yu'zini, kalmar al'aza. Me yake nufi da dan Adam yana baci ga Allah? Sai Allah ya fassara abin da kansa ya ce yasubbu dahara, saboda yana zagin zamani. Dan Adam yakan zagi zamani, wa ana daharu, sai Allah madaukaki ya ce kuma ni ne asalin zamani, musabbabin sa. Uqallibu, yace biyadil amru, al'amari gaba ɗaya na duniya a hannuna yake. Uqallibu laylahu wa naharahu, ni nake jujjuya dare na zamani, kuma ni nake jujjuya yini na zamani. To kaga kenan al'amura gaba ɗaya a hannun Allah suke. To idan ka zagi zamani, Allah madaukaki ya ce ka yi ɓatanci gare shi, amma ba za ka ce ka cutar da ni ba, a'a, kuskure ne. Hadisin nan yana sahih al-Bukhari, yana tafsir suratul Jasiya a wurare daban-daban. Hadisi na 4826, 6181, haka nan babu la tasubbu dahara, hadisi na 6181, la tasubbu dahara. Kaga yana kitabu tafsir, yana babu la tasubbu dahara, kuma yana babu qaulin nabi sallallahu alaihi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah, yana fassara ayar suratul fathi. Ina hadisi na 7491, hadisin ya zo a sahih al-Bukhari wurare daban-daban. Kaga Allah madaukaki ya ce yu'zini ibnu Adam, dan Adam yana ɓaci gare ni, yana ɓaci gare ni, amma ba za ka ce dan Adam yana cutar da ni ba. Me yasa? Saboda Allah ya ce ba yadda za a yi a cutar da shi, ya kawar da yiwuwar cutarwa makansa, ya kawar da shi. Wannan a cikin Al-Qur'ani, kuma ya zo a hadisin manzon Allah. Al-Qur'ani yana suratu Ali Imran aya ta 176, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri. Allah ya ce ya kai Muhammad, kada mutanen da suke sauri gaggawan shiga kafirci, kada waɗannan mutane su ɓata maka rai. Ne Allah ya ce innahum lan yadurru Allaha shay'an, ba za su taɓa iya cutar da Allah ba. Allah ya ce lan yadurru Allaha shay'an, kaga kenan Allah ya kawar da yiwuwar a iya cutar da shi. saboda haka cutar da Allah abu ne wanda ba zai yi ba, wannan ta alqur'ani kenan. In ka dawo ta hadisin al-Imam Muslim al-Hadith al-Qudsi yana babu tahrimiz zulmi, hadisin Abu Zar al-Ghifari, hadisi mai dan tsawo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito, Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu barri, ba za ku iya cutar da ni ba, fatadurruni, bare ku cutar da ni, walan tablughu naf'i, kuma ba za ku iya isa ga amfanar da ni ba, fatanfa'uni, bare ku iya amfanar da ni. Kaga ya nuna babu wanda zai iya cutar da Allah, kuma babu wanda zai iya amfanar da Allah, babu. Allah ya kawar da yiwuwar cutarwa gare shi ta sashin hadisin manzon Allah, kuma ya zo ta sashin alqur'ani. Allah ya tabbatar da bayyuwa a cutar da shi, amma ya tabbatar da akwai abin da ake iya yi masa, shine al'aza. Al'aza ba cutarwa bane, domin idan ka ce cutarwa dama can Allah ya ce ba za a iya yi ba, amma al'aza ya tabbatar yana yiwuwa. Kamar wannan aya da muka karanta, innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu, waɗanda suke ɓacin Allah suke ɓacin manzon Allah, kaga ba za ka ce suna cutar da Allah da manzo ba, saboda cutarwa Allah ya tabbatar ba zai yi gare shi ba, ya riga ya tabbatar da wannan, amma akwai ɓaci. Wannan ya zo ta bayanin malaman tauhidi sosai. Malaman tauhidi sun yi ƙoƙarin bambanta kalmomin nan guda biyu, saboda mu ba mu kowace kalma hakkinta yanda annabi ya faɗa da yanda Allah maɗaukaki ya faɗa, abinda annabi ya kore da kuma abinda Allah ya kore. Don in baka bambanta su ba, babu shakka za a yi kuskure. Abinda Allah ya ce ba zai yi gare shi ba, ka tabbatar zai yi. Dan ya ce innahum lan yadurru Allah shay'an, kafirai ba za su taɓa iya cutar da Allah ba, ba ma kafirai ba, babu wanda ya isa ya cutar da Allah. Wannan za ka ga sharhinsa a littafin Alƙaulul Mufid, sharhin Fathul Majid na Ibnul Usaymin a juz'i na biyu, shafi na 241. Haka ma a littafin fatawarsa, fatawar Ibnul Usaymin, Majmu'u Fatawa wa Rasa'ilihi, mujallad na 10 shafi 827. Yace fal aziyatu lillahi sabitatun, cewa za a iya ɓacin Allah, wannan gaskiya ne, Allah da kansa ya faɗa za a iya ɓacinsa. Innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu, waɗanda suke ɓacin Allah suke ɓacin manzon Allah, kaga Allah ya yarda kenan za a iya ɓacinsa. To sai Ibn al-Usaymin ya ce wa yajibu alaina isbatuha, dole ne mu tabbatar da wannan ga Allah, dole ne. لأن الله أثبتها لنفسه, saboda Allah ya tabbatar ana iya bacin sa. فلسنا أعلم من الله به بالله, ba mu fi Allah sanin kansa ba, Allah ya san kansa fiye da mu, saboda ka abinda Allah ya tabbatar mana game da kansa dole mu yarda. ولكنها ليست كأذية المخلوق, sai dai bacin yanda yake ga Allah ba haka yake ga mutane ba, bacin yanda yake kasancewa ga Allah ba haka yake kasancewa ga mutane ba, ta sashin Allah kenan, amma ta sashin mutane baci iri guda ne. Saboda me? Saboda Allah da kansa ya faɗa, ya ce ya subbu dahara, idan ɗan adam ya zagi lokaci to ya yi ɓatanci ga Allah. Ashe kaga ta gefenka ɓatanci iri guda ne, ana yin ɓatanci ga Allah a yi ɓatanci ga Annabi Muhammad, ɓatanci iri guda. Amma ta gefen Allah wannan ɓacin ba a kamanta shi da yanda yake kasancewa ta gefenmu, ba a daidaitawa. Mai dalili? Saboda wannan ƙa'ida ta aya ta 11 ta suratul Shura, laisa kamislihi shay'un, shi Allah ba a kamanta shi da komi. Saboda haka idan aka ce ana iya ɓacin annabi, ana iya ɓacin Allah, to yanda ɓacin yake ga Allah ba mu sani ba, amma lallai Allah ya tabbatar ana iya yi. Saboda haka dole ne mu tabbatar da wannan. to kuma ya zo a littafin Ibn Taymiya Asarimul Maslul littafin da ya rubuta akan matsalar ta shafi zagin manzon Allah shi yasa idan ka dubi wannan littafin abinda Ibn Taymiya yake faɗa shi hurumin annabi ba ɗaya yake da hurumin mutane ba hurumin annabi yana daidai da hurumin Allah saboda kai sa taba shi daban ne akan taba wani mutum a duniya taba annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake kamar taba sauran mutane ba kuma ba shi kadai ba duka manzannin Allah suna da wannan martaba yana cewa asabbu kalmar zagi domin wannan kalmar Allah da kansa ya faɗa idan ka zagi Allah kayi ɓaci gare shi idan ka zagi annabi Muhammad kayi ɓaci ga annabi Muhammad dan ya kawo kalmar asabbu shi kansa Allah saboda haka sai Ibn Taymiya ya ce asabbu min adallahi wa rasulihi bittifaqil muslimin duk musulmai sun yarda idan ka zagi Allah idan ka zagi annabi Muhammad babu shakka kayi ɓaci gare su kayi batanci ga Allah kayi batanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan aka ce ina hukuncin kafa don haka in ka dubi ayan nan da ita Allah ya fara magana hurumi na farko shine hurumin Allah da na manzon Allah duk mutumin da yayi baci ga ya baci Allah ya baci manzon Allah la'anahumullahu fi dunya wal akhirah Allah ya tsine musu albarka duk wanda zai iya bacin Allah yayi baci ga manzon Allah wannan mutumin tsinanne ne Allah ya kare mu to saboda haka in ka dawo ta hukunci sai Ibn Taymiya ya bada misali da hadisin da yazo a sahihu Muslim yana babu katli Ka'b bin al-Ashraf akwai babi musamman da Imam Muslim yayi masa ya kawo hadisi labarin wani bayahude ana kiransa Ka'b bin al-Ashraf tagut al-Yahud shine hadisi na 1730 labarin Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yarda hadisin ingantacce ne babu shakka Jabir yace akwai ranar da manzon Allah yace masahabbai man li Ka'b bin al-Ashraf wa zai min maganin Ka'b bin al-Ashraf inji manzon Allah ana zaune yace masahabbai wa zai yi min maganin Ka'b bin al-Ashraf sai manzon Allah ya ce fa innahu qad azallaha wa rasulahu saboda Ka'b bin Ashraf ya yi ɓaci ga Allah kuma ya yi ɓaci ga manzon Allah so kaga annabi ya bada wannan hurumi akan wannan hurumi manzon Allah ya bada hukunci wa zai min maganansa nan take akwai takwaran annabi akwai takwaran manzon Allah da ake kiransa Muhammad bin Maslama shi wannan wani sahabi ne mutumin Madina ya ce ana ni zan maka maganinsa ya rasulallah to sai ya yi tambaya saboda maganar manzon Allah ba ta zo da bayani a fili ba don abinda annabi ya ce mal li Ka'b ibn al-Ashraf waye zai yi min maganin Ka'b ibn al-Ashraf saboda haka sai ya tambaya manzon Allah ya ce kana nufin a kashe shi sai manzon Allah ya ce na'am kware kuwa kaga kenan annabi ya bada wannan hukunci wannan labarin baya ga cewar yana sahihu Muslim kuma babi guda al-Imam Muslim ya masa shine Ka'b bin al-Ashraf kuma yana sahihu al-Bukhari babu rahn al-Silahi hadisi na 2510 a dalilin wannan mutumin Allah madaukaki ya saukar da aya ta 186 shi wannan bayahudan da manzon Allah ya ce wa zai je ya masa maganin shi a dalilinsa Allah ya saukar da wannan aya ta suratu Ali Imran la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum Allah ya ce lalle za a muku jarabawa ta jikinku za a yi muku jarabawa ta dukiyarku la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wannan alƙawarin Allah ne duk inda musulmi yake zauna da shiri zai ga jarabawan Allah za ka ga jarabawa ta dukiyarka za ka ga jarabawa a jikinka Allah ya faɗa mana a cikin alƙur'ani babu abin da Allah ya ɓoye saboda haka in jarabawa ta same ka ka zauna da shirin dama alƙawarin Allah ne Allah ka mana da sauki. Allah ya ce lallai za ku gani, saboda sai ya jaraba imanin musulmi kowaye. Za a jaraba ka ta dukiya, a jaraba ka ta ranka. To sai Allah ya ce bai tsaya nan ba, wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum, waɗanda aka ba su littafi kafin zuwanku shine yahudu da nasara, za ku riƙa jin maganganun banza daga wurinsu. Wa min alladhina ashraku, haka nan ma kafirai za ku riƙa jin adhan kasira, ɓatanci mai yawa. Kaga sai Allah ya ce latasma'unna, sai ce al'aza. Kaga sai ya fassara abinda Allah ya faɗa, ma'anar al'aza shine zagin Allah da kuma zagin manzon Allah, saboda ai kaga cutarwa ce wanda ake jinta da kunne, ashe magana ce. Saboda haka cutarwa ta gefen magana, wannan shi ake ce ma al'aza a larabcin Alkur'ani. Kuma Alkur'ani ya nuna mana al'aza din yakan dauki ma'anar cutarwan jiki, babu shakka. Amma dai abinda ya bambanta waɗannan kalmomi guda biyu, saboda danganta su ga Allah da manzon Allah. Kaga kenan yana nuna cewar idan mutum ya zagi Allah, idan mutum ya zagi Annabi Muhammad, to babu shakka yayi ɓaci gare su, yayi ɓatanci. Wannan shi ake ce ma al'aza. In ka dubi Fathul Bari mujallal na 7 shafi na 337, Ibn Hajar ya kirga dalilai sun kai kamar guda hudu waɗanda suka sa Annabi ya ce a je a kashe wannan kafirin. Dalilai sun kai guda hudu. Na ɗaya, akwai riwayar Jabir, a lokacin da manzon Allah ya ce wa zai kashe Ka'ab bin al-Ashraf, sai manzon Allah ya bayyana dalili, ya ce faqad azana bi sha'rihi, faqad azana bi sha'rihi. Manzon Allah ya ce saboda ya yi ɓatanci gare mu ta hanyar waƙansa. Saboda haka mawaƙi ne ba Yahude, ba Yahude ne mawaƙi, ya iya waƙa kuma ya samu karɓuwa. Saboda haka sai ya zagi Allah, ya zagi Annabi Muhammad. To kaga kuma yadda abin ya taho kenan a cikin Alkur'ani, ay faqad azana bi shi'rihi, manzon Allah ya ce saboda ya ɓata mu ta hanyar waƙarsa. Wa qawwal mushrikina, kuma ya ba mu kafirai ƙarfi. Kaga kenan rayuwarsa ta zama barazana ga musulmai. Wannan shi ya tabbatar da me dalilin da ya sa Annabi ya ce a kashe shi, saboda me ya yi ɓatanci ga Allah, ya yi ɓatanci ga Annabi Muhammad. Me ma'anar ɓatanci? Manzon Allah ya ce saboda ya zagi Annabi, ya zagi Allah. So kaga zagin Allah da zagin manzon Allah mai hukuncinsu. Na biyu, anna Ka'ab ibn al-Ashraf, shi wannan kafiri ya tafi Makka musamman, fahalafahum inda astaril Ka'aba, ya haɗa kai da mutanen Makka kuma ya kai ga rantsuwa gare su a labulan Ka'aba, don ana daraja ɗakin Ka'aba. Don rantsuwar da za ka yi a jikin Ka'aba babban rantsuwa ce, saboda haka a jikin Ka'aba ya yi rantsuwa, ya ce ya ba da haɗin kai ga mutanen Makka. Lokacin nan kuma Annabi ya yi alkawarin zaman lafiya da mutanen Madina, kuma hatta Yahudawan duka an yi alkawarin zaman lafiya da su. Kaga anan na qabal ahda, ya warware alkawarin zaman lafiya a tsakaninsa da manzon Allah. Saboda haka yasa Annabi ya ce faqad azana bi shi'rihi wa qawwal mushrikina, qawwal mushrikin, ya karfafa wa kafirai, baya ga cewa kuma akwai alkawarin zaman lafiya a tsakanin jama'arsa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai na hudu, wa annahu sana'a ta'aman wa wata'a jama'atan min al-yahud, ya taɓa shirin kisan Annabi Muhammad, shi wannan ba Yahudi, wato laifukan da ya suna da yawa. Ai idan kaga Annabi ya hukunta kisa ga wani, wallahi ka tabbata babu ɗan adam da zai iya haƙuri irin na manzon Allah, babu. Saboda shi ne makuran haƙuri. Da zaran ka ji an ce Annabi ya hukunta kisa ga wani, to kar ma ka yi tunani wannan mutumin bai laifi ba. Kar ma ka yi wannan tunani, saboda tunanin yana gwada maka rashin adalcin manzon Allah. Idan har mutum zai suranta wannan a zuciyarsa, ba musulmi ba ne. Allah ya kare mu. Wato wannan kafiri ya shirya abincin liyafa, abinci na liyafa, abincin liyafa ana kiransa abincin walima, ya aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annabi, ina so zan yi abinci na liyafa na girmama ka a unguwarmu, saboda ka sai shiri da wasu Yahudawa, idan Muhammadu ya zo aka shirya kattai Yahudawa waɗanda za su buge manzon Allah. Fa’iza hadara fataku alai, saboda ka da zaren annabi ya taho sai su aukawa manzon Allah da sara da suka sun mada'ahu, sannan sai ya aika, bayan an gama shiri sai ya aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ko manzon Allah yana daraja gayyata ko da ta kafiri ce. Saboda ka sai manzon Allah ya tafi, manzon Allah sai ya tafi, faja'a wa ma'ahu ba'du ashabihi, ya taho akwai wasu sahabbansa, amma hikimar Allah, Allah bai sanar da shi ba sai da manzon Allah ya riga ya je, da annabi ya riga ya tafi. Fa'alamahu jibril, sai mala'ika jibril ya taho ya sauko yana zuwa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ga irin shirin da suka yi maka, don haka ka tashi. Manzon Allah sai ya tashi, da ya tashi fasatarahu jibril, wanda ya ba wa annabi kariya a wannan ranar shine mala'ika jibrilu. Mala'ika jibrilu ya kare manzon Allah da fufukensa. To abin da ya faru, su tun da mala'ika jibrilu ya sa fufukensa ya kare manzon Allah, ai kaga idan dan adam bai iya maganinsa, ai ko aljani ne ya baka kariya, mutum ba zai ganka ba, bare mala'ika. Mala'ika ya ba da kariya ga manzon Allah, saboda haka Yahudawa gaba ɗaya suka ga annabi ya ɓace, su sun ɗauka ya ɓace ne, a'a mala'ika ne ya ba shi kariya, sun neme shi, faqaduhu, suka rasa shi, tafarraqu, akai ta neman annabi a unguwan ba a gani ba, suna gani kamar an ɗauke manzon, a'a manzon Allah tafiyarsa yayi a ƙasa, amma mala'ika na kare shi, ba kuma mai ganinsa. Har ya dawo Madina, yana dawowa Madina ya taho majalisi, shi ne sai manzon Allah ya ce, man yantadib liqatli Ka'ab ibn al-Ashraf, wa zai yi kokari ya kashe Ka'ab ibn al-Ashraf. Kaga kenan babu mutumin da isa yi tunanin manzon Allah bai adalci ba, dan abin da aka yi kokarin yi gare shi kenan, an yi kokarin mummunan kisa gare shi, kisan gilla. Saboda haka sai Allah, sai annabi ya hukunta wannan. Kuma a lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan, Muhammad bin Maslama da ya ce ni ne, don annabi yana faɗa Muhammad bin Maslama ya ce ni ne, an gama ya Rasulallah, kuma babu shakka ba ko ɗauki lokaci ba sun kashe wannan ba Yahudan. To shi ne Ibn Hajar ya ce, in ka dubi labarai sun nuna cewa dalilai da yawa suka sa annabi ya hukunta kisa ga wannan mutumin, dalilai da yawa. Sai ce yumkinul jam'u bi ta'addudil asbabi, muna iya cewa duka waɗannan dalilai su suka taru suka sa manzon Allah ya hukunta kisa akan shi. To Ibn Sa'ad a labarinsa, littafin sa Tabaqatul Kubra, yake cewa wannan kisan ya auku ne a watan Rabiul Awwal a shekara ta uku daga hijiran annabi Muhammad. Kaga kenan farkon zuwan manzon Allah garin Madina, annabi bai dade da rubuta alkawarin zaman lafiya da Yahudawa ba, wannan abin ya faru, saboda haka ya sa hukuncin kisa ya tabbata akan wannan ba Yahudan. A littafin Fathul Bari, mujalla na 7 shafi na 337, shine Ibn Hajar ya ce, fi qissati Ka'ab ibn al-Ashraf, wannan labari na ba Yahudan nan shi yake nuna qatlul mu'ahadi idza sabba shari'a, a kashe kafirin da ake zaune a ƙasa guda da shi idan ya taɓa Allah ko ya taɓa manzon Allah. Kaga magana ta ƙare, saboda haka sai a samu wani yana cewa ai annabi bai taɓa hukunta kisa saboda an taɓa shi ba, bai karanta addini ba ne, bai karanta tarihin musulunci ba ne. Babu shakka manzon Allah ya yi hukuncin kisa da kansa, duk wanda ya taɓa Allah ya taɓa manzon Allah, hukuncin kisa ne a kan shi. Saboda me? Ita wannan ayan ta nuna mana hurumi na farko, hurumi mafi girma shine hurumin Allah da na manzon Allah, wannan hurumi daya ne duk wanda ya taba Allah ya taba manzon Allah duk wanda ya taba manzon Allah ya taba Allah saboda haka Ibn Hajar yake cewa wannan labarin sai ya zama hujja kaga ai lokacin da annabi ya taho garin Madina an yi alƙawarin zaman lafiya da kafirai a rubuce za mu zauna lafiya da ku za ku zauna lafiya da mu ba za ku taimaka ma waɗanda za su yaƙe mu ba kaza kaza aka yi sharuɗa da wannan mutumin ya taka sharaɗi saboda an yi alƙawarin za a zauna lafiya ɗaya da shi sai ya zagi annabi Muhammad bai isa ba saboda an yi alƙawarin za a zauna ƙasa ɗaya da kai sai ka zagi manzon Allah kuma ka kwana lafiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda ka dujja wannan alƙawarin manzon Allah ya ce ina wani wanda zai je ya kashe Ka'ab bin al-Ashraf kaga ai annabi shi da kansa ya kulla alƙawarin kuma shi da kansa ya nemi wa zai yi kisan wannan ba Yahuda wannan ya nuna maka cewa idan ana zama ƙasa ɗaya da kafirai ba su da ikon su zagi manzon Allah ba su da iko kuma idan kafiri ya zagi manzon Allah saboda ana ƙasa ɗaya da shi hukuncin me yake kansa hukuncin kisa abu ne gashi na afili yanda manzon Allah ya yi a zamaninsa saboda haka Ibn Hajar ya faɗa in ka dubi Fathul Bari mujallar na 7 shafi na 337 yana cewa labarin wannan mutumin sai zama abin misali ga shari'a a kowace ƙasa a kowane zamani kuma ba wai Ibn Hajar ba duk sahabban annabi Muhammad duk malaman sunna sun tabbatar kufr sabil mutatawil ala rasulillah idan kana musliman a ce musulmi ya zagi manzon Allah to babu shakka yayi ridda da zaran mutum ya yi ɓaci ga Allah ko ya ɓaci ga manzon Allah to wannan ya fita musulunci idan kana musliman wa alantiqabi ahdihi idan kana zimmiyan aw muahadan idan kuwa ba musulmi bane kafiri ne amma ana zaune ƙasa ɗaya da shi sai aka ji ya zagi annabi to da sahabbai da tabi'ai abinda suka ce zagin annabin nan da yayi ya warware alƙawarin zaman sa lafiya da musulmi wannan zagin ya warware saboda ba yadda za a yi ka taba Allah ko ka taba manzon Allah ka kwana lafiya wajen musulmi ba zai yiwu ba hurumin Allah da na manzon Allah sun hina kowa to sannan hukuncin nan na kisa wannan ya zo ga ittifaqin malaman sunna amma Ibn Taymiyyah wanda in ka dubi littafin Sarim al-Maslul shine yake cewa la tasqutu taubatuhu intaba la tasqutu taubatuhu intaba al-hadda wato yana nufin la tasqutu taubatuhu al-hadda domin kafiri ya tuba bai kawar da wannan hukuncin ba sai an kashe shi wato koda ya ce na tuba wannan hukuncin kisa bai sauka ba wa kazalika in aslama kuma misali da zai zagi manzon Allah saboda ka sai ya ce na musulunta eh to ba laifi musuluncin ka ai wannan kuma kai da Allah ne amma wancan zagin yana nan saboda ka sai an kashe ka musuluntar kafiri bai kawar da haddi a kansa tuban kafiri ba ta kawar da haddi kansa ai musuluncin yana karkashin tuba ne tun da kaga aka ce musuluntarsa ba ta kawar da ta haddi kaga ya gwada cewar wato ko da tuba yayi wannan tubar ba za ta kawar da wannan haddin ba wa islamuhu in kanat idan ma musuluntarsa gaskiya ne tanfa'uhu fil akhirah zai amfane shi ne a lahira amma la tusqitu anhu al hadda fi dunya wannan musuluntan ba zai kawar da haddin ba amma zai amfani kafiri a lahira saboda ka tuba tana da amfani kuma wannan ka'ida ce da duk malaman sunna sun yarda da ita in ka dubi littafin ash-shifa littafin al-qadi iyab a juz'i na 2 shafi na 337 yace ajma'atil ummatu duk malaman sunna sun yarda al'umar musulmai kai duka al'umar annabi ta yarda akan cewa ala qatli mutanaqqisihi min almuslimin wa sabbihi duk wanda ya nakasa annabi duk wanda ya zagi annabi to wajibi ne hukuncin kisa ne akan sa وهذا كله اجماع باجماع المسلم العلماء القاضي اياد yace wannan duk malaman sunna sun yarda cewa hukuncin kisa akan wanda ya taba annabi ko ya taba hurumin Allah wannan ba abu ne sabo ba wannan abu ne wanda yake sananne ajma'a awamu ahli ilmi ala anna man sabba an-nabiyya yuqtalu duk wanda ya zagi annabi duk malaman sunna sun yarda za a kashe shi wa mimman qala daga cikin malaman da suka faɗa akwai al-Imam Malik al-Imam Al-Layth al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ishaq bin Rahawai wa kuma wannan ita ce masabar al-Imam Shafi'i in ka dubi Fathul Bari mujallal 12 Shafi'i na 281 Ibn Hajar ya kawo bayanin Al-Qadhi Iyad kuma in ka dubi littafin Ash-Shifa nan ma za ka ga bayanin shi kansa Al-Qadhi Iyad hakanan littafin Nail al-Awtar na Imam Shawkani juz'i na 9 Shafi na 71 saboda haka ya nuna mana cewa ana iya bacin Allah ana iya baci ga manzon Allah kuma me ake nufi da baci ga Allah da baci ga manzon Allah zagi baya ga zagi an sake samu wani hadisi daga manzon Allah hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa ahadun aw laisa shay'un asbara ala adhan sami'ahu min Allah ashe kaga kalmar al-aza batanci ne wato batanci abinda ya shafi zagi shi yasa aka ce sami'ahu annabi ya ce babu wanda ya kai Allah hakuri akan batancin da ake mar yana ji ana yi ma Allah batanci yana ji Allah tabaraka wa ta'ala yana ji innahum la yad'una lahu waladan suna korafin Allah yana da da wa innahu la yu'afihim annabi yace amma duk da ka Allah sai ya ba su lafiya wa yarzuquhum kuma Allah ya ba su abinci saboda me saboda wato rahmar Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala suna bacin sa suna zagi kaga kenan ka ce ma Allah yana da 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 wanda ya zagi Allah duk dai suke da wanda ya ce Allah yana da 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 wanda kuma ya zagi Allah matsayin su guda shi yasa annabi ya ce babu wanda ke da hakuri ala adhan sami'ahu min Allah babu wanda ya kai Allah hakuri saboda cutarwa kalmar cutarwa da ake faɗa da baki Allah yana jin wannan kalma na batanci amma duk da haka Allah yana hakuri yana ba su abinci akwai riwayar da tazo don hadisin nan na Sahih Bukhari kitabu tauhid yana babu abin nan kuma yana sahihu muslim hadisi ne muttafaqun alai akwai riwayar da tazo la ahada maimakon laisa ahadun la ahada asbara ala adhan yasma'uhu min Allah innahu yushraku bihi ana shirka da Allah amma duk da haka sai Allah ya bada abinci ya bada lafiya kaga kenan shirka ita ma batanci ne ga Allah subhanahu wataala da shirka da danganta da ga Allah kamar zagin Allah ne wa innahu yu'afihim wa yadfa'u anhum amma duk da haka Allah sai ya ba su lafiya ya ba su kariya to saboda haka sai Ibn Taymiyyah yake cewa fa bayyana anna al-khalqa la yadurrunahu saboda haka in ka dubi ayoyin alqur'ani abinda Allah ya faɗa mutane ba za su iya cutar da Allah ba abinda Allah ya faɗa da kansa inna al-khalqa la yadurrunahu subhanahu bi kufrihim saboda ana yin kafirci wannan kafirci baya cutar da Allah lakin yu'zunahu tabaraka wa ta'ala ba iya cutar da Allah amma ana iya baci ga Allah idza sabau muqallibal umuri idan aka waye gari mutane suna zagin zamani ana zagin lokaci to kamar ana zagin Allah tabaraka wa ta'ala ne waja'alu lahu subhanahu waladan aw sharikan idan mutane suka danganta da ga Allah ko abokin tarayya to kamar zagi suke ma Allah tabaraka wa ta'ala haka nan wa azaw rusulahu mutane suna iya batanci ga manzannin Allah wa ibadahul mu'minin haka nan ibnul qayyim al-jawziya kaga mun bada bayani game da hujjar da tazo a litafin ibnu usaymin litafin amsa tambayoyinsa sannan kuma ga bayanin ibnu taymiya ga bayanin ibn al-qayyim al-jawziya wanda yazo a litafin as-sawa'iq al-mursala 'ala al-jahmiyyah wal-mu'attila aina juz'i na hudu laysa azahu subhanahu min jinsi al-adha al-hasilu lil-makhluqin idan aka ce mutane na bacin Allah to shi Allah tabaaraka wa ta'ala wannan baci da ake mar ba kamar yanda mutane suke ji haka bacin yake zama ga Allah ba kama anna suqtahu wa ghadabahu wa karahatahu ai ya tabbata cewa Allah yana fusata Allah yana kiyayya to fushin Allah ba irin na mutane bane laysad min jinsi malil makhluqin fushin Allah ba irin na mutane bane haka nan idan aka ce an baci Allah to yanda Allah yake samu wannan bacin ba irin yanda mutane ke samu bane wannan Allah shi barwa kansa sani yanda yake tabbata to don haka anan abinda ake nufi da al'aza duk wani abin da zai iya nuna raini ga Allah ko wulakanci gare shi da kaskanta al'amarin Allah da na Annabi Muhammad to wannan yana matsayin al'aza saboda haka yasa kaga malamai a babin ridda idan ana maganar ridda sukan sa wanda ya taka alqur'ani domin me taka alqur'ani ai yana nuna raina maganar Allah ne to raina maganar Allah ko kaman baci ga Allah ne saboda haka yasa ake cewa in mutum ya taka alqur'ani ko yayi kaki ya tofa ma alqur'ani ko yayi wani abu na wulakanci ga manzon Allah to duk yana karkashin hukuncin ridda kuma yana jawo mu mutun tsinuwar Allah kamar yadda muka karanta a wannan aya akwai misali da zamu bayar kamar yadda ya faru a garin Madina wanda malamai suke amfani da shi kamar idan suna magana kan asbabur ridda sababi da kan sa mutun yayi ridda Anas bin Malik ya bada labari anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qibla akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an tofa kaki ta alqibla an tofa kaki ta alqiblar masallaci fashaqqa zalika alai wannan abu ya bata ran manzon Allah hatta ru'iya fi wajhihi Anas yace duk wanda ya kalli fuskar annabi zai ga alamar bacin rai saboda me saboda wani yayi kaki ya tofa ta alqiblar masallaci yayi kaki ya tofa ta alqiblar masallaci Anas yace fa qama sai annabi ya miƙe fa hakkahu bi yadihi ya goge da hannunsa lokacin da annabi ya goge sai yace inna ahadakum idza qama fi salatihi idan dayanku ya tashi zai yi sallah fa innahu yunaji rabbahu to fa yana ganawa da Allah ne kaji abinda annabi ya faɗa da zaran ka tsaya za ka yi sallah to fa kamar kana ganawa ne da Allah ko kuma a wata riwaya da yace inna rabbahu bainahu wa bainal qibla manzon Allah yace shi Allah yana tsakaninka da alqibla idan ka tayi za ka yi sallah Allah yana tsakaninka da alqibla to sai annabi yace fala yabzuqanna ahadukum qibla qiblatihi idan mutun yana sallah kada yayi kaki ya tofa ta alqiblarsa walakin amma babu laifi an yasarihi idan mutun ya tofa ta hagunsa au ta hata kadamaihi ko ya jefa a kasan sawayensa da yake a zamanin annabi masallaci babu shimfiɗa masallaci ƙasa ne saboda haka in ka daga ƙafarka kai kakinka ka binne wannan ba laifi kaga annabi ya ce babu laifi ta wannan sashi hadisin yana sahihu bukhari babu haqqil buzaqi bil yadi min al masjidi hadisin 397 kaga anan annabi ya tabbatar da babu laifi don kai kaki ka tofa ta hagu ashe kenan tofar da yawu ana sallah baya bata sallah yau mutane da yawa sukan dauka tofi a sallah yana bata sallah to gashi annabi da kansa yace babu laifi kai tofin ta hagu ko kai kana da hankici ka ciro wannan shine abin da yafi dacewa a yau tunda masallatan mu dukan su an yi shimfida an gyara su ba kamar inda masallatu suke a zamanin farko bane mafi dacewa shine ya zama akwai hankici aljihunka saboda ka sai ka ciro hankicin kai to kai kakin a ciki ka nade kamar aljihunka to kaga ba kai kaki ka tofa ta alqibla ba wannan hadisin Anas kenan sannan akwai hadisin Abdullah ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qibla wanda shi ma ya bada labarin tana yiwa ba labari ɗaya bane Abdullah ibn Umar yace annabi ya ga an yi kaki aka yaba shi a alqiblar masallaci fi jidaril masjid qibla fa hakahu saboda haka sai manzon Allah ya goge summa aqbala ala an-nasi sai annabi ya juyo ya tunkari mutane ya musu jawabi idza kana ahadukum yusalli idan dayan ku yana sallah fala yabsuq qabla qibla wajhihi kada yayi tofi ta saitin fuskansa sai manzo Allah ya ce fa inna allaha qibla wajhihi saboda Allah yana ta saitin fuskansa inji annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce saboda Allah yana ta saitin fuskarsa saboda kar kai kaki ka tofa ta wannan gefe wannan hadisin yana sahihu muslim babu nahyi an busaki fil masjid hadisi na 547 akwai lafazi da ya taho na Abdullah ibn Umar har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna Allah azza wa jalla qibla wajhihi idha salla wannan shi ya nuna duk sa'ilin da ka tsaya sallah in ka tsaya za ka yi sallah to Allah yana gabanka wa ya fada manzon Allah akwai riwayar da ta zo inna Allah subhanahu qibla wajhi ahadikum lallai Allah mai tsarki yana ta gaban fuskar ɗayanku idza kana fi salati idan yana cikin sallah fala yatanakham ahadukum qibla wajhihi kada waninku ya kakalo kaki ya tofa ta saitin fuskan shi ba daidai bane in kana fi salati idan mutum yana cikin sallah manzo Allah ya ce inna Allah azza wa jalla muqbilun ala abdihi bi wajhihi Allah yana fuskantar bawa da fuskarsa idan ka tsaya sallah in kana fi salati akwai riwaya da yake cewa inna Allah azza wa jalla muqbilun ala abdihi bi wajhihi ma aqbala alai muddin kana kallon alqibla idan kana sallah baka juya fuskarka ba baka yi waiwaye ba to Allah yana saitin fuskarka fa izal tafata amma da zaran ka waiga fa in sarafa anhu shikenan ka rabu da fuskar Allah tabaraka wa ta'ala akwai lafazin da yazo idza qama ar-rajulu ila as-salati idan mutum ya tsaya zai yi sallah aqbala Allahu alaihi bi wajhi sai Allah ya fuskanci mutum da fuskarsa fa idzal tafata idan mutum ya waiga a araba anhu sai Allah ya kauda kai gare shi saboda haka Ibn Abdul Barri yana daga cikin waɗanda Ibn Hajar yake bada misalin su a cikin Fathul Bari game da mas'ala ta tauhidi yana juz'i na farko shafin 426 sai yace wa qad naza'a fihi ba'd al-mu'tazila al-qa'ilina bi anna Allah fi kulli makanin to mutanen da ke cewa Allah yana ko ina wannan hadisi sai ya zama martani gare su idan ka ce Allah yana ko ina haza jahlun wadihun li anna fil hadis wannan hadisin ingantacce ne manzon Allah yace ya baka damar yabzuku tahta qadamihi kai kaki ka tofa ta kafanka amma bai baka damar kai kaki ka tofa ta gabanka ba manzon Allah ya ce saboda me saboda Allah yana nan ashe kaga Allah baya ta kasanka Allah yana fuskarka idan kana sallah yana fuskantar ka wa fihi naqdu ma asaluhu li anna an-nusus min al-ayat wal ahadis fi isbati istiwa'ir rabbi subhanahu ala al-arshi bi zatihi don haka idan aka ce ma Allah ya tabbata a saman al'arshi da zatinsa, kaga wannan ya tabbata abu ne wanda yake gaskiya, ya samu ayoyi, ya samu hadisan manzon Allah, shine gaskiya game da al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala. Idan ka tsaya sallafa, Allah yana ta gabanka, zaka ce da me? Da zatinsa har yanzu. To abin da ke faruwa sai mutane na amfani da kwakwalwarsu don su hukunta al'amarin Allah, wanda kuma kuskure ne. Ah, an ce yana saman al'arshi, an ce kuma yanzu idan ka tsaya sallah yana gabanka. Eh, abin da yasa kake mamaki, saboda kana tunanin Allah kamar mutum ne. Shi kuwa ya ce laisa kamislihi shay'un, babu abin da yake kama da Allah. Abin da ya rage maka kawai shine idan an ce annabi ya ce, sai ka ce annabi ya yi gaskiya, ka kyala al'amarin ga Allah da manzonsa, shikenan. Amma kar ka koma aiki da tunani taya za a ce yana saman al'arshi, sannan kuma a ce yana gaban mutum. Ai, Allah ba kamar ɗan adam ba ne, ya ce kar ka ma kamanta shi. Amma idan shi ya faɗi magana, maganar ta samu asali mai inganci, to ka gaskanta maganar Allah, domin ƙaryata ta idan shi ma ai shi ma jidali ne, shi ma fitina ne. Allah ya kare mu. To abin da ya faru, akwai labarin da aka samu na As-Sa'ib bin Khallad al-Ansari. As-Sa'ib bin Khallad al-Ansari yace inna rajulan qawm amma qawman, aka samu wani limami a zamanin annabi. Fa basaqa fil qibla, sai yayi kaki ya tofa ta al-qibla. Wa rasulullahi yanzuru, kuma manzon Allah yana kallo abin ya faru. Fakala rasulullahi liqaumi hina faraga, bayan ya gama sallan, sai da annabi ya bari ya gama sallah, sai ya ce wa jama'arsa, wannan mutumin la yusalli lakum, daga yau kare sake muku sallah. Saboda me? Ya baci Allah, ya baci manzon Allah, haka manzon Allah ya faɗa. Dan abin da ya faru, fa arada ba'da zalika an yusalli lahum, ana nan sai gashi wata rana ya taho zai bada sallah, me yiwa ma bai san annabi ya faɗa ba, bai san annabi ya faɗa ba. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wannan ganganci ne, ba kuskure ba ne, ganganci ne. Saboda idan aka ce kada a yi kaki a tofa ta alƙibla, abu ne wanda kowa ya sani, kowa ya sani. Idan ko har zai yi haka, kaga kenan ba amfanin ma a kira shi a jirgin, me dalilinsa? Shi yasa manzon Allah ya gaya wa mutane, ya ce kare sake ba ku sallah kawai, tunda bai san darajar alƙibla ba. To nan sai gashi lokacin sallah ya yi, ya yunkura zai ba da sallah, jama'a suka ce a'a, ba dai a masallacin nan ba, mana uhu, ba za ka ba mu sallah ba. Me na yi? Fa akhbaruhu bi qawli rasulillah, ai ranar kaza da ka ba da sallah annabi yana kallonka. Saboda haka yasa da ka gama sai ya ce kar ka sake yi mana sallah. To wannan abun sai ya tada hankalinsa, sai ya taso. Fa zakara zalika li rasulillah, musamman ya zo majalisin manzon Allah da kansa, ya rasulullahi ga abinda mutanen unguwarmu suke faɗa, sun ce wai ka ce kada in sake ba da sallah. Sai manzon Allah ya ce na'am, kwarai na faɗa. Annabi ya ce innaka azaita Allah wa rasulahu, kai ka ɓaci Allah da manzonsa. Me yasa annabi ya faɗi haka? Alhali kuma ɓacin ga Allah ne shi kadai, ɓacin ga Allah ne shi kadai. Idan ka tofa kaki ta alƙibla, kaga wannan ɓaci ne ga Allah, ba ga manzon Allah ba. Amma Allah ya riga ya daidaita hurumin. Saboda haka idan ka taɓa haƙƙin Allah, sai manzon Allah ya ce ka ɓaci Allah, ka ɓaci manzon Allah. Idan ka taɓa haƙƙin manzon Allah, sai manzon Allah ya ce ka ɓaci manzon Allah, ka ɓaci Allah, ka ɓaci manzon Allah. Saboda haka in ka taɓa Allah kamar ka taɓa manzanninsa ne, in ka taɓa manzannin Allah kamar ka taɓa Allah ne. Amsar da annabi ya bashi, na'am, innaka azaita Allah wa rasulahu, kai batanci ga Allah da manzonsa. Saboda haka yasa nace kar a bi ka sallah. Hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisin 407. Kaga kenan annabi ya taba cire liman a rayuwarsa, ashe kenan ana iya cire limamai, idan limami ba na kware bane ana iya cire shi. Wannan yana daga hujjar da Ibn Taymiyyah ya bayar in ka dubi Majmu'u Fatawa mujallal na 5 shafin 101 ya bada hujja da wannan labari yace ashe kenan mutumin da duk ya zama zai aikata abu na kaskanci abinda zai kaskanta Allah ko ya kaskanta darajar manzon Allah to wannan ana iya cire shi a limanci yake bada misali da wanda za a samu limami ne amma yana shaye-shaye to wannan limami bai kamata a bar shi ba yace don in ka dubi abinda wancan yayi iyaka yayi kaki ya tofa kuma ba da niyyar kaskanta Allah da manzo ba amma saboda darajar hurumin Allah da hurumin manzon Allah annabi yake ganin ai ya kamata shugaban jama'a ya fi kowa sanin abinda ya dace da Allah da wanda bai dace da Allah da manzon shi ba idan ko har mutum zai zama liman amma ya jahilci wannan to bai kamata ya zama limami ba to bare wanda za a samu yana shaye-shaye Ibn Taymiyyah yace cire shi a limanci wannan kamar wajibi ne yace musamman idan ma yana halatta shaye-shayen fa tafalla bil qibla wa huwa yusalli lin nasi falamma ka abinda yazo dan an samu wannan labarin ta riwayoyi daban-daban akwai riwayar Abdullah ibn Amr yace an zo za a yi sallar azhar tana yiwa wani mutum ne daban amara rasulullahi rajulan yusalli bin nasi dhuhra sai annabi yace kai je kai musu sallar azhar da aka zo sallah fatafala bil qibla wa huwa yusalli lin nas ana cikin sallan sai liman yayi tofi ta al qiblan masallacin yayi to ya tofa yawo falamma kana salatul asri a lokacin da la'asar yazo kaga a ranar kenan a ranar da annabi ya nada shi liman a ranar ya cire shi arsala ila akhara da aka zo da ila asar sai manzon Allah ya aika ma wani liman saboda haka da aka aika wa wani ya zo ya ba da sallah fa ashfaqa ar-rajulu al-awwalu wannan abin ya tada hankalin mutumin farko ya ce to mutuncinsa ya zube ga unguwan sai ya rugo ya zo wajen manzon Allah fa jaa ila nabi ya rasulullah am an nada ni liman da azhar kafin ayi al-asr kuma na ji labari an dakatar da ni an ba an nada wani na tabbata na yi wani danyen aiki to amma a nazala fiye shay'un shin Allah ya saukar da aya ma game da ni shi tsoron ma da yake yi shine ko Allah ya saukar da aya shi ma munafiki ne ka duba fa laifin kai tofi ta alqibla kurum saboda me saboda taba hurumin Allah ba karamin laifi bane ko Allah ya saukar da aya na zama munafiki sai manzo Allah ya ce la a'a Allah bai saukar da aya kai munafiki bane walakin naka laifin ka tafalta baina yadaika kai tofi ta gaba wa anta ta umman nasa kuma kana limantar mutane wannan tofi da kai fa azaita Allah wal malaika saboda ka kai baci ga Allah kuma kai baci ga malaiku kai baci ga Allah kai baci ga malaiku kaga kenan wancan riwayar ta farko manzon Allah yace kai batanci ga Allah da manzonsa wannan fa kai batanci ga Allah da mala'ikunsa ashe kaga hurumin su guda ne da hurumin Allah da hurumin mala'iku da na manzanni guda ne hadisin yana sahihu targhib shine hadisi na 289 don haka yasa ba daidai bane musulmi ya kaskanta duk wani abin da yake da alaka da addinin musulunci wannan dalilin yasa kaga ba a son a ga mace ta daura zanin da akwai sunan Allah a jiki ko akwai sunan Annabi Muhammad a jiki zaka iya gane me yasa saboda ai idan aka ce an rubuta sunan Allah a jikin zani babu shakka akwai inda za a rubuta Allahu din zai zo daidai duwawun matan saboda ka tana zaune ita zauna akan Allahu me aka yi kaga kenan dai abinda ake cewa al-istihza'u wa yana zama isgilanci idan babu ganganci fa idan ba ganganci bane fa sai a ce al-istihana kaga dai ba tsira ba idan da gangan ne to babu shakka ridda ce idan ba da gangan bane to nan ma dai an wulakanta shi ake cewa al-istihana ko a ce al-ihtiqaru lillahi والرسول او الاسلام abinda duk zai zama raini ga Allah ko raini ga manzon Allah ko raini ga addinin musulunci to babu shakka yana karkashin wannan aya da muka karanta taba hurumin Allah da manzo yana zama sababin ridda idan mutun yayi shi da gangan saboda haka yasa kake ji ana cewa wanda ya taka alqur'ani yayi ridda idan akan kuskure ne fa ai bai ridda ba dalilin da yasa aka ce yayi ridda saboda yayi nufin kaskanta hurumin Allah kuma duk wanda yayi wannan Allah tabaraka wataala ya la'ance shi to sai mu je hurumi mataki na biyu mai Allah madaukaki ya ce hurumi na biyu shine hurumin masu imani wannan shi ya nuna maka darajar annabawan Allah kaga in ka dubi hurumi na farko Allah ya daidaita an manzanninsa da shi kansa to sai aka gangaro hurumi na biyu wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati wannan suke cutar da mu'minai maza da mata bigairi maktasabu ba tare da sun aikata wani abu ba faqad ihtamalu buhtanan to hakika sun dauki laifin kage albuhtan shine kage kai kage ga wani abinda bai aikata shi ba wa isman mubina kuma za su tashi da laifi mabayyani bayyananne saboda babu shakka cutar da mu'minai maza da mata ba karamin laifi bane to anan idan aka ce al'adha ta gefen mu'minai wannan kana iya fassara ta da cutarwa ba shakka don haka anan idan aka ce walladina yu'zuna almu'minina walmu'minati zaka ce wadanda suke cutar da mu'minai maza da mata amma wancan ayar ba zaka ce cutarwa ba saboda me saboda ka bambanta ad-dararu da kuma al'aza amma ta gefen mu'minai fa an samu hadisin annabi da ya tabbatar da al'aza cutarwa ne hadisai da yawa kamar misali akwai riwayar Muawiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in yusibul mu'mina fi jasadihi babu wani mu'mini babu wani abin da zai samu mu'mini a jikinsa sai annabi ya ce yu'zihi yana cutar da shi ashe kaga kamar kenan kai tuntube kamar kenan a samu zazzabi ya same ka kunama ta harbe ka ko maciji ya ciji mutun kaga kenan wani abu a jikinka yana cutar da kai kaga sai annabi ya tabbatar da ma'anar al'aza shine abbarar in an zo bayani ga mutane kenan amma ga Allah tabaraka wataala al'aza akwai bambancin sa da abbarar to annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa kafara anhu min sayyi'atihi duk sa'ilin da wani abu ya cutar da mu'mini to Allah yana kankare mai laifi shi yasa idan baka da lafiya sai a ce Allah ya sa ya zama kafara kafara wato saboda wancan magana ta manzon Allah duk abin da ya shafi jikin mu'mini idan dai ya cutar da shi to babu shakka Allah yana kankare mai zunubi ta dalilin wannan cutarwan hadisin yana sahihu targhib hadisi na 3412 ko kuma akwai hadisin Aisha shi ma wannan hadisin yana nuna al'adha ta gefen mu'minai cutarwa ne Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tadruna azna zina inda Allah ko kun san zunubin da ya fi zina girma a wajen Allah kalu sahabai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzo suka fi sani kala sai manzo Allah ya ce fa inna azna zina zinad da tafi kowace inda Allah a wajen Allah laifin da ya fi zina ya fi kowace zina a wajen Allah annabi ya ce istihlalu irdi imri'in muslimin shine ka tozarta mutuncin mutum musulmi idan ka tozarta musulmi kaga kenan ka ci mutuncinsa taba mutuncin musulmi zunubin ya fi kowane zina girma a duniya to da annabi ya faɗi wannan in ji Aisha sai annabi ya karanta wannan aya da muka karanta walladina yuzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan sai Allah ya ce wa isman mubina zunubi mabayyani idan aka ce zunubi mabayyani wato zunubin da girman sa a bayyana take girman zunubin a bayyana take ba sai ka zo kusa zaka ganshi ba daga nesa kana ganin girman wannan zunubi ba wannan ne zunubin shine cin mutuncin musulmi wanda in ka lura a wannan zamani sana'a ce ma sana'a ce mai zaman kanta don haka idan ka kware sai a ringa biyan ka idan ana bukatar a toza ta wani alhali kuma ba karamin laifi bane a wurin Allah tozar ta mumini yana da girma laifin yana da girma wannan hadisin yana musnadul imam abi ya'la yana hadisi na 4621 hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cin zarafin mutum mumini wulakanta mumini tozar tashi da cin mutuncinsa babban laifi ne a wurin Allah hadisin yana da yawa misali akwai riwayar sa'id ibn zaid wannan riwaya tana sunan abi daud babun fil ghiba sannan akwai riwayar al-aswad bin wahb kawun manzon Allah ka san mahaifiyar manzon Allah sunanta aminatu bint wahb to akwai kaninta ana ce masa al-aswad bin wahb saboda ka kawun annabi kai tsaye ya ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah shi ma ya ruwaito hadisin da yake nuna taba mutuncin mumini ba karamin laifi bane sannan akwai riwayar sa'id ibn zaidin akwai riwayar al-aswad bin wahb akwai riwayar qais bin sa'din tana musnadul imam al-bazar waɗannan hadisai ingantattu akwai riwayoyi da suka inganta in ka dubi silsilatu sahiha tun daga hadisi na 4433 zaka gani har zuwa hadisi na 8871 hadisai da suke magana akan taba mutuncin mumini ba karamin laifi bane al-istitala shine al-ihtikar wa taraqqu ala shay'in wa tarafu alayhi al-istitala shine mutun ya tsawwala musgunawa ga dan uwa musulmi ya zama zaka wulakanta musulmi zaka tozar tashi to wannan shi ake cema al-istitala to wannan babu shakka ba karamin laifi bane ko dai ka taba mumini ta dukiyarsa ko ka taba mumini ta jikinsa duk daya ne dan kamar yanda yazo a littafin aunul mabud malamin da yake magana akan cin mutuncin mumini sai ce li'anna al-irda a'azzu 'ala an-nafsi min al-mal mutuncin mutun yafi dukiyarsa daraja mutuncin mutun yafi dukiyarsa daraja saboda haka yasa ka taba mutuncin mumini kamar yafi karfin ka taba dukiyarsa taba mutuncin mumini yafi taba dukiyarsa hadari kisa al-imamu tibi yake cewa ja'alur riba naw'ayn muta'arif annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya riba kashi biyu ne wa huwa ma yu'khadhu min az-ziyadati ala malihi min al-madiyun mutun ne yana da dukiya ya rika daukan kudi yana bayarwa bashi idan za a biya shi sai a mar kari sai a ce wane yana harka da kudin ruwa wane yana cin riba to shine ya ce riba iri biyu ce ta bayanin manzon Allah na daya mutumin da zai dauki dukiyarsa ya bayar ya bada bashi idan an dawo za a biya shi a yi mai kari wa ghairu muta'arifin sannan akwai riba wanda mutane ba su santa ba in ji al-imamu tibi ya ce akwai riba da mutane ba su santa ba ko ba su damu da ita ba ita wannan riba din ita ce istitalu rajuli lisan fi irdi sahibihi ka yi amfani da harshe ka ci mutuncin dan uwa musulmi da shi da riba matsayinsu guda ne a wurin Allah har ma wannan da kai ya fi wancan riba ta dukiya din sun mufaddala ahadan nau'aini ala al-akhari sai da annabi ya bada misali ya kwatanta da wanda zai ba da rance ya dora riba rance na kudi shine yana harka ta kudin ruwa kenan interest da wanda kuma zai tozarta wani da harshen sa su manzon Allah ya ce dukkan su riba ne to sai annabi ya fifita wanda zai tozarta musulmi da harshe hadarin sa yafi girma akan wancan wanda kuma mu ba maganin akwai laifi ta tare da wannan amma in ka dubi masana hadisi da yawa suka yi sharhi suna ta'aliki akan mas'ala ta wato batanci ga musulmi da harshe zaka gani a at-taysir sharhu al-jami' saghir na al-imam al-munawi a juz'i na farko shafin 347 haka nan ibn al-usaymin al-litafin sharhu riyad as-salihin a mujallal na 6 shafi na 104 da fathul bari al-imam ibn hajar shi ma yayi magana akai haka nan in ka dubi aunul ma'bud wanda yana mujallal na 10 shafi na 104 masana hadisi suna tsawatarwa kwarai game da amfani da harshe a tozarta musulmi ka kiyaye taba musulmi da harshenka mu za mu dauka abu ne mai sauki wallahi yana da girma a wajen Allah kaga wannan aya da muka karanta abinda take tabbatar mana Allah ya ce isman mubina laifi ne mabayyani to kuma shi musulmi mumini hurumin sa baya karewa dan ya mutu kamar yanda aka hana ka taba mumini mai rai imma ta gulma ko ta batanci da harshe bare yanzu ma da ake harka na social media zaga mutun ya sa wani a gaba ana hira ana tattaunawa iya kalmar da ta zo mai zai fada shi yana ganin yanda kafirai suka dauka babu komi shi ma haka yake ganin babu komi kuma babu shakka abu ne mai girma a wajen Allah to ba ma mai rai ba hatta matacce in dai mumini ne taba shi matsala ne ka taba mumini da ya riga ya mutu shi ma hadari ne akwai hadisi da aka samu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la tasubbul amwata kar ku zagi matattu fa innahum qad afdau ila ma qaddamu ai matacce ya riga ya isa ya tarar da abin da ya gabatar idan mai kyau ne ya tarar da shi idan mara kyau ne ya tarar da shi kaga baya bukatar ma zagin da zaka mishi manzo Allah yace kar ku zagi matattu wannan hadisin yana sahihul bukhari musamman ya masa babi babu ma yunha an sabbil amwati hadisi ne 329 kaga ya gwada maka mumini koda ya mutu hurumin sa yana nan koda mumini ya mutu hurumin sa yana nan akwai wata riwaya ta Aisha kuma wannan tana sunan Abi Dawud annabi yace idza mata sahibukum idan dan uwa musulmi ya mutu fad'uhu to ku kyale shi wala taqau fihi kar ku aukamar da magana komai laifin mutum in musulmi ne aka ce maka ya mutu to ka mai bakinka kawai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni manzon Allah ya bayar kaga annabi ya hana kenan musulmi ya ringa tattauna abin da ya shafi dan uwa musulmi wanda ya riga ya rasu akwai riwayar Aisha take cewa zukira inda nabiyyi halikun bisu'in wata rana a kusa da annabi sai aka bayyana labarin wani mutum wanda ya halaka ta dalilin wani laifi ya aikata wani laifi a dalilin wannan laifi ya halaka to sai manzon Allah ya ce la tadhkuru halakakum illa bi khairin ko da musulmi ne ya halaka kar ku rika ambaton shi sai dai idan za ku ambaci alkhairin sa amma duk wani abu da yayi mara kyau ku daina ma magana akai ita wannan lahira kuwa hanya ce wanda duka zamu bi ta wannan hadisi ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 1174 to don haka ba ma rayayyu ba hatta matattu manzo Allah ya hana zage su kuma baya ga zagin ma kansa duk abinda zaka iya yi na cutarwa ga mai rai an ce karka yi shi ga matacce saboda hurumin sa yana nan misali akwai hadisin amru bin hazmin al-ansari yace ra'ani rasulullah annabi ya ganni jalisan ala kabrin na zauna akan wani kabari ina zaune kaga shi yana ganin ba laifi bane fa kala sai annabi ya ce ya sahibal qabri ya kai mai zama akan kabari anzil min alal qabri ka sako daga kan kabarin nan la tu'zi sahibal qabri wala yu'zika kar ka cutar da wanda ke cikin kabarin kar shi ma ya cutar da kai kar ka cutar da shi kar ya cutar da kai hadisin ingantacce ne kaga ya gwada cewar zama da akai akan kabarin ai ba akan shi bane amma duk abin da zai iya zama raini idan za ka yi wa mai rai to ba a san ka yi wa matacce idan a ce mutum yana da rai za ka iya zuwa yana kwance ka zauna akan shi ai kaga ba za ka so ka yi haka ba to don me za ka yi wa kabarinsa don in ka zauna akan kabarinsa kamar yana da rai ka iya zuwa ka zauna akan shi ne kaga akwai raini akwai wulakanci akwai riwaya da ta zo ta Amr bin Hazm al-Ansari ko kuma aka ce Umaratu bin Hazm al-Ansari yace ra'an nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi ya ganni wa ana muttaki'un ala qabrin na jingina da wani kabari kaga wannan riwayar bai ce na zauna ba na jingina ne da wani kabari fa kala sai manzo Allah yace la tu'zi sahibal qabri karka cutar da wanda ke cikin kabarin nan shi ma isnadin sa ya inganta don haka in ka dubi littafin Subulus Salami al-Imam As-Sanani mai littafin Subulus Salam a juz'i na shafi na 120 yace innahu nuhiya an adiyatil maqburin min al-mu'minin annabi ya hana a cutar da mu'minai da aka riga aka binne su wa adiyatan mu'min wa'aziyatul mu'min muharrama bi nassil qur'ani yace ai cutar da mu'mini a kowane hali alqur'ani ya haramta mana shi sai yace ga ayat da alqur'ani ya haramta mana ya karanta wannan aya ta 58 walladhina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina annabi sallallahu alaihi wasallam yace to al-imam sanani yace to dalilin wannan aya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta abinda zai zama cutarwa ga mu'mini a bayan mutuwarsa saboda wannan aya ta haramta cutar da mu'minai maza da mata ta kowace hanya wato mutum yayi kokari kamar da Abdullah ibn Abbas yake fada kai kokari kaga cewar ka bar duniyan nan ba tare da shaidar ka cuci wani mumini ba to babu shakka kai ne babban sa'a domin mumini yana da hurumi yana da daraja a wajen Allah duk wanda ya taba wannan hurumi to babu shakka zai gamu da Allah a ranar kiyama Allah madaukaki ya karbi ayyukanmu na kwarai kuma ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك